Amurka ke kira sashen Hausa ke magana akan mita 20 akan mita 25 16 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za ya kama mu kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu Radio Amfani Sarauniya Fara'a Niya Nomad FM da kuma Dalol FM sai tashar mu ta Vio Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai kana ana iya kama mu Alfa Radio dake Kumasi a kasar Ghana ana kuma iya kama shirye-shiryen mu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum barkanku da wannan yammaci na yau talata 31 ga watan Disamba wanda ta yi daidai da ta ƙarshe a cikin wannan shekara ta 2019 Yusuf Aliyu Harande tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aikin mu daga nan ɗakin watsa labaran mu muke kawo muku shirye-shiryen namu daga nan birnin Washington DC amma kamun musanduma cikin shirin DJ ko zaki fara mana da kanin labarai
To isu jami'an tsaro da ke ofishin jakadancin Amurka a Bagadaza sun harba barkunan tsohuwa bayan da masu zanga-zanga suka gitta iyakar harabar ginin. Tsohon shugaban kamfanin kera motocin Nissan Carlos Ghosn ya gudu daga Japan zuwa Lebanon. Sannan kuma jami'ai a kasar Australia sun ce ana tsammanin mutane uku da wutar daji ta cin musu a kudu maso gabashin kasar sun mutu.
To muna tafe da cikakkun labaran duniya. Kana idan muka shiga cikin rahotanni za ku ji cewar rahoto akan wasu wasu muhimman abubuwa da suka faru a cikin wannan shekara ta 2019.
Shi ne babban kalubalen da nake wa duk wani dan uwansa da wani amininsa da wanda ya amincewa da wanda ake ganin shi amintaccen Buhari ne.
Ita kuma gwamnatin tarayyar Najeriya cewa ta yi aikuwa wannan shekara san barka domin kuwa an samu karuwar tattalin arziki
wato shi ne na tattalin arziki na da ya shafi gwamnati ya shafi masu zuba jari ya shafi yan kasuwa ya shafi manoma ya shafi talakawa ya shafi dan albashi
to muna tafe da shi ma wannan rahoto wanda daga bisani za mu kawo muku shirinmu na noma tushen arziki wanda Nasiru Batsari zai gabatar mana amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wani.
Jama'a assalamu alaikum. Gabatan ɗan Iraki sun kunna wuta tare da jefa duwatsu a harabar ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Bagadaza a yau ɗinnan talata da nuna fushinsu kan irin martanin harin jirgin sama da Amurka ta kai ma ƙungiyar Katab Hezbollah da Iran ke mara ma baya a Iraki da Siriya. Amma a Washington jiya Litinin jami'ai basu ba da wani haƙuri ba wajen bayanan dalilinsu na kai harin. Wani martani ne sojojin Amurka suka gaggauta mayarwa saboda harin da aka kai a sansanin Kirkuk da ya yi sanadiyar mutuwar wani dan kwangila ba Amurki tare da kuma raunata wasu sojojin Amurka da Iraki.
We will not stand for the Islamic Republic of Iran to take actions that put American men and women in jeopardy.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce ba za mu tsaya mu sa ido kawai kasar Iran na daukar matakan da ke jefa Amurkawa maza da mata cikin hadari ba. Tsohon shugaban kamfanin kera motocin Nissan Carlos Ghosn ya faɗa yau talata cewa ya tafi Lebanon don gujewa abin da ya kira rashin adalci da bita da kullun siyasa a Japan inda yake fuskantar tuhume-tuhume da yawa na zargin satar kuɗaɗe. Yanzu a Lebanon nake kuma ba za a sake tsare ni a madaddan tsarin shari'ar Japan ba inda ake ayyana laifi bisa hasashe ake yawan nuna bambanci ake kuma danne haƙoƙin bil'adama wanda hakan yayi matukar saba ma nauyin da ya rate a wuyar Japan a ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa da kuma yarjejeniyoyin da ya kamata ta mutunta inji shi. An sha kama Ghosn tun bayan da aka fara tsare shi a watan Nuwamban shekarar 2018 amma aka sake shi kan beli. Ko da aka sake shi an buƙaci ya ci gaba da zama a Japan kuma a cikin sanarwarsa ba ta yi bayanin yadda ya bar ƙasar ba. Ghosn ɗan ƙasar Faransa, Brazil da Lebanon ne. Lauyansa Junichiro Hironaki ya faɗa wa manema labarai a yau Talata cewa har yanzu lauyoyinsa na shari'a suna rike da dukkan passport ɗin Gosson, kuma yayi mamakin ficewar Gosson. Gosson ya musanta zargin da ake masa. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashin House na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai a kasar Australia sun ce ana tsammanin mutane uku da wutar daji ta cin masu a kudu maso gabashin kasar sun mutu gobarar da ta haifar da mummunar barna a wurare da yawa da ta tilasta dubbe-dubbe mutane yan hutu guda zuwa gaban ruwa a tekun don su tsere daga wutar. Shane Fitzsimmons, kwamishinan hukumar kashe gobara ta kakara a New South Wales, ya ce ana tura ƙarin taimako a kusa da dukkan wuraren da gobarar ta shafa, amma har yanzu akwai ƙalubale. Fitzsimmons ya ce tafiyar 'yan sanda zuwa garuruwan da ke jihar Tas, New South Wales, na da haɗari sosai saboda ci gaba da barazana da wutar ke yi. Akalla an tabbatar da asarar rayuka 12 daga wannan gobarar daji, ciki har da mai aikin kashe gobara a wato a jiya Litinin, wanda ya mutu bayan da iska mai karfi ta buge motarsa. Babbar mahaukaciyar guguwar ta ƙarshe a wannan shekarar ta haifar da yanayi mai tsanani a sassan Upper Midwest, kuma tana tahowa da dusar kankara da makankara a jihar New England. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya wanda ya fara a shiyar arewa maso yamma ta Pacific yana kan hanyarsa a duk faɗin ƙasar, wanda ya shafi miliyoyin mutane gabanin bukukuwan sabuwar shekara. Mahaukaciyar guguwar ta kawo dusar ƙanƙara mai yawa jiya Litinin a sassan jihohin Minnesota, North Dakota da South Dakota, wanda ya kai santimitan 53 na dusar ƙanƙara da ya taru a cikin yankunan da ke fama da bala'in, sannan ya jawo hatsari ga ɗaruruwan motoci da kuma katsewar manyan hanyoyin shiga jihohin na ƙasar. Sabon jakadan Amurka a Rasha, John Sullivan, ya gana da takwaran aikinsa na ƙasar Rashar, Anatoly Anatov, a birnin Washington DC. Bangarorin biyu sun yi musayar ra'ayi kan halin da ake ciki da kuma yiwuwar inganta dangantakar Amurka da Rasha, a cewar ofishin jakadancin Rasha a wata rubutacciyar takarda wanda ta biyo bayan ganawar ta jiya 30 ga watan Disamba. Sullivan, wanda ya aiki karkashin gwamnatoci biyu da suka shuɗe kuma na hannun damar sakataren harkokin wajen Amurka wato Mike Pompeo, ya samu amincewar majalisar dattawa ranar 12 ga watan nan na Disamba, an rantsar da shi ranar 23 ga wata.
Da Hadiza Kyari da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma bari mu shiga duniyar rahotanninmu. Daga yau shekara ta 2019 ta yi bankwana ga duk wani mai rai. Idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za a fara sabuwar shekara ta 2020. Shin me wannan shekara ta kunsa? Waɗanne abubuwa daban na ban sha'awa da kuma ban mamaki da har kai har ma da na tarihi wannan shekara ta kunsa? Nasiru Adamu Elikaya ya hada muna wannan rahoton.
Today is the last briefing before Nigerians go to the polls tomorrow.
Jawabin karshe na shugaban hukumar zaben Najeriya INEC Professor Mahmud Yakubu gabanin tafiya zaben 2019 wanda shine karawa shekarar ta 10 a tarihi a Najeriya. Gabanin farawa ka sai da hukumar zaben ta kasa cika alwashin ta na kaucewa dage zaben, inda Yakubu ya sanar da dage zaben daga 16 ga watan Fabrairu.
Sai matsalolin ne suka taso musamman jigila na kayan zabe ta hanyar da zamu bude rumfunan zabe a kasa bai daya karfe 8 na safe ranar Asabar 16 ga wata. Asabar wannan dalilin hukumar zabe ta dage wannan zabe zuwa Asabar mai zuwa 23 ga watan Fabrairu.
Wani muhimmin lamari shine yadda shugaba Buhari ya tabbatar da yadda ake ganin sa baya sauya duk wanda ya nada, sai dai ta hanyar in yayi murabus dan samun sarauta ko wani mukami kamar na tsohon ministan Muhalli Usman Jibrin wanda ya gaji sarautar Nasarawa da ke jihar Nasarawa, da barista Ocholi wanda ya hatsari kan hanyar Kaduna zuwa Abuja ya riga mu gidan gaskiya, inda kafin mai gurbin sa sai da aka share kusan shekara. Da dawowar shugaban kan mulki a karo na biyu ya aje kaɗan daga ministocinsa na baya irin Mansur Dan Ali, Solomon Dalung, Isaac Adewale, Abdulrahman Dambazo da sauransu. Ya shigo da sabbi irin su Isa Fantami da tsohuwar majiyar jam'iyyarsa ta CPC Sadiya Umar Faruk.
Sabon ma'aikatacce amma ba sabon aiki ba, kuma za mu ci gaba da yakacin ƙoƙarinmu mu ga cewa mun taimaka ma wayannan mutane, mun tallafa musu, sun koma gidajensu, sun samu iya dogaro da kansu.
Sadiya Faruk kenan da aka yaya ta shugaba Buhari zai aure ta, amma hakan ya zama jita-jita. Duk da uwar gidan shugaban ta ce Sadiya ba ta yadda cewa ba za a aure ta ba, sai da lokacin daura auren ya wuce. Dan rajin kare shugaba Buhari Abdulkarim Dayabu ya nuna damuwa kan yadda aka gaza shawo kan labarin.
Shi ne babban kalubalen da nake wa duk wani dan uwansa da wani aminansa da wanda ya amince wa da wanda ake ganin shi amintaccen Buhari ne. Cewa da son zai zo ce wannan abu da ake ƙarya ne. Wani su suke kewaye da shi. Suke kewaye da Central Bank, suke kewaye da NNPC, suke kewaye da duk wani guri da ake ɗiban kuɗi. To tana zuwa kansu.
A bangaren shari'a bayan korar karar kalubalantar ayyana shugaba Buhari a matsayin wanda ya lashe zaben 2019, PDP ta bakin kakakin kamfen ɗinta Buba Galadima ta ce bayan kotun koli ta garzaya wata kotu.
Ko ba mu yadda ba dole mu karɓa, amma su sani fa akwai gobe, akwai wani babban kotu wanda ya wuce duka wa'annan, shine kotun Allah.
A bangaren sarauta bayan takaddama da hukuncin kotu, gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya samu amincewar majalisa na ƙirƙirar sabbin masarautu hudu, inda sarkin Kano Sunusi Lamido ya amince da jagorantar majalisar sarakuna. Gwamnatin Kano na da matsayin shigar da tawa lamarin ba zai sauya dokar sabbin masarautun ba. Ƙungiyar 'yan shi'a ta IMN ƙarƙashin Ibrahim Elzazzaki na ci gaba da dagewa kan sako jagoranta duk da haramta ƙungiyar da kotu ta yi, yayin da masu sharhi ke cewa matsin lambar Amurka ne ya sa gwamnatin Najeriya suke ganin sambo da suki da Omowele Shehore kan beli. Ministan Shari'a Abubakar Malami na cewa a'a, hakan ya biyo bayan bitar shari'ar da aka yi ne.
Wannan hukuncin koli ta ƙasa ita ta yake hukuncin cewa idan ana magana barazana game da zaman lafiyar ƙasa, to magana 'yancin ɗan adam mutum guda ba shi da tasiri idan ka auna shi akan 'yanci da danganci al'umma.
Karshe hukumar EFCC ta samu izinin kotu na tsare tsohon ministan shari'a Bello Adoke, wanda ya shigo Najeriya daga daular Larabawa bayan tsare shi da 'yan sandan ƙasa da ƙasa suka yi, inda yake fuskantar shari'ar almundanar sayar da rijiyar man fetur ta Malabu kan dala biliyan 1 da miliyan 300. Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Da Nasiru Adamu Alhikaya. Duk dai a cikin shirye-shiryen shiga sabon shekara ta 2020, gwamnatin tarayyar Najeriya ta fitar da wani rahoto da ke nuna cewar kasar ta samu karuwar tattalin arziki a cikin shekarar, wanda ta samu kuɗi da shika shige kimanin naira biliyan 2 da aka samu a bangaren albarkatun kasar da ake fitarwa zuwa kasashen ƙetare, wanda ba su shafi fannin man fetur ba. Na samu zantawa da Alhaji Yusha'u Aliyu, wani masani a fannin tattalin arzikin ƙasa, wanda ya mana ƙarin haske dangane da wannan rahoton na gwamnatin tarayya.
To wannan rahoto bai saba da abin da shugaba Buhari ya gabatar wa majalisar ran 8 ga watan Oktoba ba, lokacin da ya bayanin ci gaba da tattalin arziki ya samu. Kuma wannan bayani shugaba Buhari ya yi bayani mai sauki, wanda yake ta faɗin cewa duk da an samu ci gaban tattalin arziki, amma yana da burin a 2020 ya ga cewa an samu bunƙasan tattalin arziki, wato ba ci gaban tattalin arziki kaɗai yanda ya shafi tattalin arzikin ba, a'a, wato abin da ya kira shi ma da Turanci ya ce connected prosperity, wato ci gaba na tattalin arziki na da ya shafi gwamnati, ya shafi masu zuba jari, ya shafi 'yan kasuwa, ya shafi manoma, ya shafi talakawa, ya shafi 'yan albashi, ya shafi masu hukar da tattalin arzikin ƙasar. Saboda haka rahoton yana da tasiri na ɗaya. Abin da ya sa yake da tasiri shi ne idan ka duba tattalin arzikin da ya fada cikin turin tattalin arziki wanda ake ce mishi recession, da kuma farfaɗo wanda ya yi, tun da ya farfaɗo ministan kasafin kuɗi da tsare-tsare na wannan lokaci Odo-Odoma ya ma 'yan ƙasa bayanin cewa farfaɗo wanda aka samu ba mai ƙarfi ne sosai ba, abin da ake ce shi da Turanci fragile recovery. To har yanzu tattalin arzikin bai fita a wannan matsayi na fragile recovery ba, saboda abubuwan da aka yi hasashe zai gina tattalin arzikin ƙasa, wato ana tunanin medium term expenditure framework, wato matsakaicin tsare-tsare na ci gaban kasa wanda aka tsara majalisa ta aminta da shi, ana ganin cewa za a samu kashi uku da ɗigo biyar cikin ɗari na ci gaban tattalin arzikin kasa. Amma lokacin da aka gabatar da kasafin kuɗi aka sa mishi hannu, har yanzu ana kan kashi biyu ne da ɗan ɗigonni a cikin ɗari. To kaga akwai aiki mai girma wanda kuma sai ya haɗa da mutanen ƙasan a ɗabi'unsu, da hukumomin ƙasan da ɗabi'unsu, da kamfanonin ƙasan da ɗabi'unsu, da maƙotan ƙasan da ɗabi'unsu.
Idan ana magana, idan aka duba wannan tattalin arziki da ake cewar an ƙara samu da sauraronsu, ta ya wannan tattalin arzikin za a ce yau gashi talaka ya iya fahimtar shi ma yau lalle an samu wannan ƙaruwar?
Wato an shi ne nake maka magana ko shi shugaba Buhari da ya ce wato collective prosperity, wato wannan sako ne ya isar cewa ana samun ci gaban tattalin arzikin ƙasa, amma ba kowa da kowa yake samun shi. Saboda idan tattalin arzikin da ya ci gaba akwai hawan farashi, to yana hawan farashi ta yana shafan wanda bai da kuɗin shiga a hannunsa na ɗaya kenan. Sannan kuma wanda yake da kuɗin shiga, wanda yake ƙayyadajje, bai canzawa kamar ɗan albashi, hawan farashi na ƙwace musu duk abin da aka samu. Sannan kuma akwai abin da idan tattalin arziki ya riga ya na ƙasa kuma yake farfadowa, to zai ɗauki lokaci mai tsawo kafin a yi maganin abubuwan da zai maganin talauci a hannun mutane. Wato sai an duba tsare-tsaren rabon arzikin ƙasa. Shi rabon arzikin ƙasa yana farawa ne da raba dukiyar da ƙasa ta samu na haraji, kamar yadda gwamnati suka fara kiraye-kiraye suna buƙatar su ga cewa an canza yadda ake rabon arzikin ƙasa don ya ƙare shi.
Tuwa gaida Alhaji Yusha'u Aliyu, wani masanin fannin tattalin arzikin ƙasa a Najeriya. Masu saurare, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogo muna cewa karfe 10:17 na safe. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron sashen Hausa na murya Amurka da wannan la'asariya a wannan rana ta ƙarshe a cikin shekara ta 2019, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki, wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a cikin shirin na wannan mako za ku ji kashi na biyu kuma na ƙarshe a ci gaba da waiwayan shirye-shiryen wasu mahimman shirye-shirye da muka kawo maku a shekara ta 2019 da ke dab da ƙarewa.
An bullo da shirin ne domin a inganta rayuwar manoma da kuma bunƙasa amfanin gona.
A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. To madalla, bari mu ɗauko shirin da bayanin Hassan Ibrahim, shugaban wani shirin tallafawa masu naƙasa akan aikin noma a jihar Kano.
Mun shirya wannan taro ne a ƙarƙashin office na Appeals Project na nan jihar Kano, domin wayar da kan manoma musamman mutane masu buƙata ta musamman. Za ku iya gani da idanku mutane ne muka ɗauko daga gurare daban-daban na jihar Kano, wanda dukansu mutane ne masu buƙata ta musamman. Muke son mu wayar musu da kai, mu fahimtar da su cewa a Peace Project ya zo ƙarƙashin haɗin gwiwar gwamnatin jiha, bankin duniya da gwamnatin tarayya, wajen ganin ya tallafa wa rayuwarsu ta ɓangaren noma shinkafa, sarrafa ta da saida ita, noma alkama, sarrafa ta da saida ita, da noma tumatir, da sarrafa tumatir, da kuma saida tumatir. Wannan duk buƙatar shirin shi ne mu ga yaya za a inganta rayuwarsu, ya zamana sun samu ƙari na kuɗin shiga, rayuwarsu ta yi sama ta haɓaka.
Wannan tsari da hikimomi da dabaru za ku taimaka musu su gane yadda ake wannan aikace-aikace na noman tumatir da alkama da sauransu ta hanyar zamani, ko kuma akwai zance na ba su tallafin kuɗaɗe?
ba maganar bada kuɗi haka kai tsaye, magana ce ta tallafi na farko. Shi sa muka shirya wannan taro na wayan musu da kai farko.
Har ila yau dai jami'ar sadarwa ta wannan shiri Rabi Mustapha Said ta yi ƙarin haske akan wannan shirin a wancan lokacin.
Wato shirin APILS wanda aka fi sani da Agro Processing Productivity Enhancement and Livelihood Support Projects, shiri ne wanda muka fassara da sunan noma don kyautata rayuwa a reshen jihar Kano. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin ma'aikatar gona da albarkatun ƙasa ta tarayya da kuma ma'aikatar gona da albarkatun ƙasa ta jiha da kuma babban bankin duniya, wato World Bank. An bullo da shirin ne domin a inganta rayuwar manoma da kuma bunƙasa amfanin gona, domin a kuma samo sababbin dabarun sarrafa shi wannan amfanin gona ga manomi cikin sababbin hanyoyi da ake da su na zamani, wanda zai ba wa manomi damar sarrafa abin da ya noma domin kasuwancin. Shirin zai ana gudanar da shi a jihohi guda shida a cikin kasar nan. Akwai jihar Kano, akwai Kaduna, akwai Enugu, akwai Cross River, akwai Lagos, akwai Kogi. To jihar Kano na ɗaya daga ciki, kuma amfanin gonar da jihar Kano za ta yi duba a cikin shirin wanda za ta fi ba wa muhimmanci, wanda ake kira value chains, su ne akwai tumatir, wato noman tumatir, akwai noman shinkafa, sannan kuma akwai noman alkama. Za a fara tun daga kan yanda manomi za a bullo da sabbin dabaru yanda zai noma wannan abin, saboda manoma suna kuka akan cewar wani lokacin idan suka shuka amfanin gona suna samun rashin ingancin shi wannan amfanin gonan.
To bari mu kammala wannan shiri da rahoton Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni daga kasar jamhuriyar Nijar, da ya aiko mana a ranar 4 ga watan 6 na shekarar ta 2019 akan korafin wasu manoman kasar ta Nijar.
A jamhuriyar Nijar, kungiyoyin da ke kula da yaki da tsadar rayuwa ne da ma manoma suka soma koka tare nuna fargabar su game da makomar ayyukan noma sanadiyar tashin hadarin gwamnatin zabin da takin zamani yayi daga jikka sefa 13 zuwa sefa jikka 16. Malam Isufu Sha'ibu Italle shine shugaban reshen kungiyar yaki da tsadar rayuwa Mojam reshen birnin Kwanni.
Gaskiya mun ji bakin ciki wangal amari da da shi shiga wakana a cikin jirgin gaba dai, an san kudin takin kishi matalakawa sauki shika 13 manoma dan su sai su aikata gonakin su, kuma yanzu a waye gari a ci taki ya kai shika 16. Kuma an san noma da kiyo al'umma kasar Niger shine cigaban su, kuma dole na shugaban kasa dole na talakawa nashi ne su taki sai da musu da farashi. Mun ji bakin ciki wanga abu da shiga wakana a ci taki ya kai shika 16, cikin noma zai wuya ga talaka. Kuma an ce talakawan kasar Niger su da wurin bida Libi ko Alji ko Mali ko Lagos za a yi noma da karkara da a ci da al'umma. To a ce kuma taki ya ci da, kuma an ci ɗan Nijar, to wani ɓangare ɗan Nijar suna cikin wani hali a anaka a cikin tsadar rayuwa, ba abinci, ba kuɗi, babu lahiya. Taimakon taki ne su shiga talafa musu idon rahama.
Su ma waɗansu daga cikin manoman da muka iske suna gudanar da ayyukansu a cikin nasu gonakai sun nuna cewa rage farashin takin zamani shi ne mafi alheri ga nasu aikin na noma. Tare kira ga gwamnati da ta kawo sauki ga farashin na taki.
Suna Abubakar Mustafa. Gaskiya ba mu shi daɗi ba wallahi. Tu ga wanga lokaci da ake akwai tsanani sosai, kuma taki ya kai 16. Gaskiya ba kowa da kowa ya sayan wannan taki ba. Muna kira dai ga gwamnati dai a diba lamari wannan dai, a maido mana kuɗin takin nan ƙasa, saboda mu samu mai aiki, mu samu abin da muka samu a ciki.
Malima, ba a cewa akwai tsari taki don tunda an ka samu dai an ka ƙara an ka samu alheri, to ba a ganin tsari abin, sai dai rashin shi da matsala.
A daidai lokacin da jama'a ke kukan karamcin kuɗaɗe a hannayensu, samun sauƙin farashin na takin zamani zai ƙara musu ƙaimi domin ci gaban ayyukansu na noma da ke kasancewa ginshiƙin da ke tallabe da tattalin arzikin wannan ƙasar ta jamhuriyar Nijar tare da kiyo. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To jama'a, yau ma dai abin da ya sauwaka kenan a cikin wannan sharan. a madadin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC da ma duk waɗanda suka taimaka shirin ya kammala. Mustapha Nasir Batsari ke cewa Allah ya bamu alherin da ke cikin sabuwar shekara ta 2020 mai zuwa.
To a gaida Mustapha Nasir Batsari, yanzu ma saurare ga shirinmu na wasiƙun masu saurare da kuke aiko mana.
Sakonmu na farko a yau sakon haɗin gwiwa ne, suka ce salam VOA Hausa. A yau mun shigo wannan fili ne domin mu yi bankwana da shekara ta 2019 mai karewa. Tabbas shekara ta 2019 mun yi karo da nau'in bala'o'i kala-kala. Kaɗan daga cikinsu ga hare-haren 'yan ƙungiyar Boko Haram, ga sace-sacen mutane domin neman kuɗin fansa, ga rikicin manoma da Fulani makiyaya. Kai wallahi abun ba a cewa komi, wallahi fatar mu dai Allah ya sa mu shiga shekara ta 2020 lami lafiya, amin tumma amin. Mun gode VOA Hausa. Sako daga Fatima Musa Wada, Aishatu Musa Wada, Zainab Ibrahim, Zainab Babaji, Barikin Ladi, Jos Jihar Plato. Sai kuma sakon goni manajan bulo da Masak, daga ka Alhaji Bukar Gursuma da Masak, duk daga jihar Borno a Najeriya, suka ce salam VOA Hausa, dan Allah ku bamu dama mu yi wata tsokaci. Shugaba Buhari, ya kamata kai la'akari da halin da al'ummar arewacin Najeriya suke ciki na rayuwar waina. Sama zafi, kasa zafi, ga sace-sacen dabbobi, ga kuma garkuwa da mutane ya zama ruwan dare, amma a wayi gari a ce za a janye sojoji a yankin. Ya kamata shugaba Buhari ka canja wannan gurguwar shawarar taka. Sai kuma sakonmu na gaba wanda ya fito daga Haruna Loki Baraduwa, yace VOA Hausa ku bamu dama mu yi kira ga sanatar mu na jigawa ta gabas, wato barista Ibrahim Hassan Hadeja, da cewar kirkiro hanyar email da yayi da zumbar ta nan za a rika mika koke ko korafi. San mu talakawa ba mu gamsu da wannan tsari ba, duba ga yanda mafiya akasarin mu ba mu san yanda ake amfani da email ba. Sakonmu daga ba ya fito daga Salihu Isa Fanna, karamar hukumar Kamba, jihar Kebbi, Najeriya, da Nafa'atu Muhammad Fanna. Suka fara da sallama ga baki ɗaya, suka ce VOA Hausa hakika wannan aikin na janye sojojinta daga arewa maso gabashin Najeriya zuwa wasu sassan Najeriya sam-sam bai dace ba, ganin cewa ko yanzu akwai sauran rina a kaba.
Kwa gaida Indo Aisha Mu'azu da wasiƙun masu sauraro, yanzu kuma bari mu kawo muku labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
Sabon jakadan Amurka a Rasha, John Sullivan, ya gana da takwarar aikinsa na ƙasar Rasha, Anatoly Antonov, a birnin Washington DC. Bangarorin biyu sun yi musayar ra'ayi kan halin da ake ciki da kuma yiwuwar inganta dangantakar Amurka da Rasha, a cewar ofishin jakadancin Rasha a wata rubutacciyar takarda wadda ta biyo bayan ganawar ta jiya 30 ga watan Disamba. Sullivan, wanda ya aiki karkashin gwamnatocin biyu da suka shude kuma a hannun damar wanda kuma shine hannun damar sakataren harkokin wajen Amurka, wato Mike Pompeo, ya samu amincewar majalisar dattawa ranar 12 ga watan na Disamba, kuma an rantsar da shi ranar 23 ga wata. Jami'an ƙasar Australia sun ce ana tsammani mutane uku ne da wata daji ta cin masu a kudu maso gabashin ƙasar. Gobar ta haifar da mummunar barna a wurare da yawa, tare da tilasta dubar da batun masu yin hutu kuma suka gudu zuwa ruwa a tekun don su tsere daga wutar.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin wanda a wannan lokaci za mu ba ku dama don ku kira ku ainihin bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine, wai shin waɗanne irin abubuwa kuka shirya domin shiga sabon shekara ta 2020? Za mu so mu ji ra'ayoyinku. Yanzu a madadin aboki aikin nawa da ta taya ni gabatar da shirin, Hadiza Kyari, sai wadda ta jagoranci shirin ta kuma ba da umarni, Julie Lazarus Gresham, da injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Dan. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai a saurari shirin yau da gobe.